Daga birnin Washington DC, sashin Hausa na murya Amerika ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masauraro assalamu alaikum, da fatan an yi sallah lafiya. Yau Talata 21 ga watan Agustan shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai saurace tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya.
An kai har-haren rokoki a birnin Kabul da safiyar yau Talata a lokacin da shugaba Ashraf Ghani ke jawabin bikin babbar sallah a wata liyafa ta musamman da aka shirya a fadarsa. A yayin da zabukan 'yan majalisar dokokin Amurka na rabin wa'adi da za a yi a watan Nuwamba ke ci gaba da karatuwa, 'yan jam'iyyar Republican na sa ido akan farin jinin shugaba Donald Trump. Prime Minister kasar Australia Malcolm Turnbull ya share kyar daga wani kalubalen shugabanci da ya fuskanta cikin jam'iyyarsa ta Liberal mai ra'ayin 'yan mazanjiya.
To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau muna dauke da gaishe-gaishen sallah daga 'yan Najeriya mazauna Amurka, amma sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. An kai har-haren rokoki a birnin Kabul da safiyar yau Talata a lokacin da shugaba Ashraf Ghani ke jawabin bikin babbar sallah a wata liyafa ta musamman da aka shirya a fadarsa. Akalla roka daya ta dira kusa da fadar shugaban kasar. Mayakan kungiyar Taliban da ke Afghanistan sun ce ba su suka kai har-haren ba na Kabul. 'Yan sanda sun ce wasu 'yan kunar bakin wake su biyar sun boye a bayan masallacin Idga, inda suka harba rokoki da yawa daga can zuwa wasu sassan garin daban-daban. Wata majiyar jami'an tsaro ta tabbatar da cewa mayakan sun harba akalla rokoki 10. Amma kafafen yaɗa labaran yankin sun ce adadin ya zarta haka. 4 daga cikin maharan sun mutu a arangamar da suka yi da jami'an tsaron yankin. Akalla ɗan sanda ɗaya ya jikkata. Kafar yaɗa labaran Tolu a Afghanistan ta faɗi cewa an ga wani jirgin sama mai saukar ungulu yana shawagi a yayin da yake auna maharan a wuraren da suka ɓoye a kusa da masallacin na Idga. Shugaba Ashraf Ghani, wanda ya ci gaba da jawabinsa a wajen liyafar, ya ce waɗannan har-haren ba za su firgita Afghanistan ba. Ya kuma ce dama gwamnati ta shirya don aukuwa irin wannan lamarin a ranar sallah. A yayin da zaɓukan 'yan majalisar dokokin Amurka na rabin wa'adi da za a yi a watan Nuwamba ke ci gaba da karatuwa, 'yan jam'iyyar Republican na sa ido akan farin jinin shugaba Donald Trump, wanda a yanzu yake kusan kashi 42 cikin 100. Kwarjinin shugaba Trump ya ci gaba da kasancewa ƙasa da kashi 40 cikin 100 bisa wasu sabbin binciken ra'ayoyin jama'a guda biyu da aka gudanar. Binciken ra'ayoyin jama'a da kamfanin Gallup ke gudanarwa mako-mako ya nuna cewa kashi 42 cikin 100 na Amurkawa su ne suka gamsu da salon shugabancinsa, yayin da kashi 52 kuma ba su gamsu ba. Wani sabon bincike kuma daga Jami'ar Monmouth ya gano cewa kashi 43 na Amurkawa sun gamsu da salon mulkinsa, yayin da kashi 50 cikin 100 kuma ba sa jin daɗin salon mulkinsa. Bisa tarihi, jam'iyyar shugaban ƙasa takan yi asarar kujeru da yawa a zaɓukan rabin wa'adi idan farin jinin shugaban ƙasa ya yi ƙasa da kashi 50 cikin 100. Tsofaffin shugabannin Amurka Bill Clinton da Barack Obama dukansu sun rasa kujeru fiye da 50 a majalisar dokokin ƙasar a zaɓukan rabin wa'adi na farko da aka gudanar bayan hawansa mulki, kuma farin jininsu a wancan lokacin ya ɗanɗara na Trump a yanzu. Prime Minister kasar Australia Malcolm Turnbull ya share kyar daga wani kalubalen shugabanci da ya fuskanta a cikin jam'iyyarsa ta Liberal mai ra'ayin 'yan mazanjiya. Turnbull ya yi kira akan a kada kuri'ar zaben sabon shugaban jam'iyyar yau Talata. Kwana ɗaya bayan da ya yi watsi da shirinsa na yin doka akan ƙudurin takaita amfani da iskar gas mai gurɓata yanayi a ƙasar, bayan wani bori na da masu tsatsauran ra'ayin jam'iyyarsa suka yi. Ministan cikin gidan Australia Peter Dutton, wanda ya ɗauki alƙawarin ba Turnbull cikakken goyon baya jiya Litinin, shi ya ƙalubalanci Prime Minister a zaben. Dan majalisar dokoki daga jam'iyyar Liberal Nola Marino ya ce Turnbull ya samu galaba akan Dutton da kuri'u 48 a yayin da Dutton ya samu kuri'u 35. Dutton ya sauka daga mukaminsa a majalisar zartarwar kasar bayan da aka yi zaben ya koma a matsayin dan jam'iyya kawai, amma ana sa ran zai sake kalubalantar Turnbull akan shugabancin majalisar zuwa Alhamis. Wannan kalubalen shugabancin da Turnbull ya fuskanta na zuwa ne a yayin da ra'ayoyin jama'a akan farin jinin jam'iyyar Liberal suka nuna cewa jam'iyyar na bayan jam'iyyar adawa ta Labour sosai gabanin zaben 'yan majalisa da za a yi a watan Mayun shekara mai zuwa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madugan jam'iyyar adawa na kasar Zimbabwe ya ce yana da kwarin gwiwa cewa gobe Laraba kotun tsarin mulkin kasar za ta yi watsi da sakamakon zaben kasar wanda aka yi, ta kuma yanke hukunci wanda zai dadadawa jam'iyyarsa ta MDC. Nelson Chamisa ya ce jam'iyyarsa na da tabbacin cewa an tafka magudi wajen fidda sakamakon zaben.
I would like to guarantee you that we have a very strong case and we are going to overturn this electoral fraud. Consistent with what we promised you, we are going to defend.
Chamisa ya ce, ina so in tabbatar muku da cewa muna da kwararan hujjoji kuma za mu yi nasara wajen ganin an yi watsi da sakamakon zaben kamar yadda muka yi muku alƙawari. Za mu kare kuri'unku, kuri'unmu, kuri'un jama'a, kuri'un 'yan Zimbabwe. Hukumar zaben kasar ta sanar da cewa shugaba Emmerson Mnangagwa na jam'iyyar ZANU-PF shine ya lashe zaben da aka yi a ranar 30 ga watan Yuli, inda ya samu galaba akan Chamisa da kuri'u fiye da kashi 6. Ana sa ran kotun kolin kasar za ta yanke hukunci a 'yan kwanaki masu zuwa. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ga gaishe-gaishen sallah da Jummai Alita hada mana.
Tare da sallama masu sauraro, ya aka ji da hidimomin sallah? To kamar yadda muka yi alkawari, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da kashi na biyu na gaishe-gaishe albarkacin sallar layya daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. Mutanen birnin Boston jihar Massachusetts da birnin Seattle jihar Washington har zuwa birnin Bismarck jihar North Dakota sun kosa su miƙa gaisuwarsu, a saboda haka bari in koma gefe guda.
Assalamu alaikum masu sauraron mu wannan gaishe-gaishe na sallah. Sunana Alhaji Garba Suleiman Kurako, Samanaka daga nan birnin Boston. Ina miƙa gaisuwar sallah na wannan babban sallah ga mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar, da fatan yayi sallah lafiya da jama'arsa. Ina miƙa gaisuwar sallah na ga mai martaba sarkin Zazzau da Shehu Idris. Ina miƙa gaisuwar sallah na ga Professor Ango Abdullahi da Alhaji Sarki Tafida. Ina miƙa gaisuwar sallah na da Prince Manir Jafaru, da fatan yayi sallah lafiya tare da iyalansa da abokan arziki. Ina miƙa gaisuwar sallah na ga Muhammadu Jibo Kongo a tudun Wada Zaria. Ina gaida 'yan uwa da abokan arziki na duka a Jalleso da yayi na da kuma Alhaji Salisu Ahmed tsohon chairman a tudun Wada. Ina gaishe da Alhaji Mahmuda Wafa a nan a Zaria. Ina kuma miƙa gaisuwa na ga abocina Shitu Goma da Sa'ibu Umar Kula dukansu a Zaria da Dr. Bello Salancen Zazzau, Allah ya dawo da su daga aikin Hajji lafiya. A nan kuma a Kaduna ina gaida Sheikh Usman Babantune, limamin Rufanari na Kaduna, da fatan ya yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwa da Muhammadu Sani Dan Haja a nan a Kaduna Angolini. Ina miƙa gaisuwa daga Alhaji Jafaru Makarfi, da fatan ya yi sallah lafiya da iyalinsa. Ina miƙa gaisuwa a Gombe wurin Yahaya Dogara, NNPC retired. Ina miƙa gaisuwa ga General Abdulrahman Bello Dambazau, Minister Interior, da fatan ya yi sallah lafiya tare da iyalinsa da abokan arziki. Sannan ina miƙa gaisuwa na babban sallah ga Garba Musa Turawa a nan a Abuja. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga Luba Aliyu a Kaduna, da ƴanuwarta Umma Aliyu, da yayanmu Abba Aliyu, da sauran ƴan uwa da abokan arziki, da fatan duk sun yi sallah lafiya, da fatan Allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa. A gurguje ina miƙa gaisuwan sallah na a Daura ga Sabi Yusuf Daura, Awwalu Muktar Daura, Mustapha Mamman Zangon Daura. Sannan a Katsina ina miƙa gaisuwa na ga Tukur Ajiya, Alhaji Hassan Kurfi, Junaidu Murbe Galadanci, da Idris Aminu Bagiwa, da Sani Saulawa, da Hassan Kurfi. Duk ina fatan sun yi sallah lafiya. A ƙarshe ina miƙa gaisuwan sallah na a Samunaka ga mai martaba Sarkin Samunaka, da kuma Sarkin Lere mai martaba Brigadier General Retired General Garba Muhammad, da fatan ya yi sallah lafiya, da limamin Samunaka. Ina fatan Allah shi nuna mana na baɗin baɗaɗa. Allah Ubangiji ya sa a yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum. Ni ne Sule Ibrahim na yaya daga nan Seattle, Washington. Nake miƙa gaisuwa na sallah ga mahaifiyata Hajiya A'i a mazauna Kano, da Hajiya Turai a Jingau. Ina kuma miƙa gaisuwa na sallah ga Fati da Sadiya da Moda da kuma Jamila, dukansu a mazauna Kano. Ina kuma miƙa gaisuwa na sallah ga Alhaji Sani Umarun Garwa, da Alhaji Abdu Umarun Garwa, da Alhaji Ali Umarun Garwa, da Kabiru Umarun Garwa, da Ibrahim Umarun Garwa. Ina fatan da sun yi sallah lafiya. Ina kuma miƙa gaisuwa na sallah ga Alhaji Habu Gana a can Jingau. Ina kuma miƙa gaisuwa na ga ɗaliban makarantar Shababu Qur'ani ta Jinnufawa a nan Kano. Ina wa kowa da kowa barka da sallah. Ina kuma miƙa gaisuwa na sallah ga Alhaji Nura na Abba gidan Kwano, da Alhaji Abdullahi na Abba, da Alhaji Alhaji Mu'azzam, da Alhaji Ma'azu da Mutari na Abba, da Alhaji Hassan na Abba. Ne musu fatan Allah ya sa sun yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa. Ina kuma yi wa dukkanin mutanen Jingau barka da sallah. Allah ya sa sun yi sallah lafiya kamar yadda mu muka yi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To Allah ya maimaita mana.
Amin amin.
Assalamu alaikum, sunana Adam Ahmed Babajiji daga nan Bismarck, North Dakota, America. Farkon na miƙa gaisuwan sallah zuwa ga matana Aminatu Yahaya, da Afaf Yahaya, da babanmu Yahaya Muhammad, da mamanmu Hajiya Fatima Yahaya Muhammad, da Innena, da kuma yayanmu Babba Yahaya Muhammad, da Uncle Umbuwa Muhammad, da Uncle Zidan Muhammad, da Ahmed Muhammad, da Adada Muhammad duka a Jamhuriyar Nijar, da kuma Uncle Dina Alhaji Ali Ahmed, Uncle Umar Sharif Abdullah, Babangida Abdullahi Mahmud Sharif Abdullahi, da Alhaji Nasir Ahmed Ba'isa da matanka Fatima, da kuma Alhaji Awal Ali Ahmed da matanka Fatima. Da kuma gaisuwan sallah zuwa ga kanina Faisal Ahmed Abi Comrade, da Bilyamini Ahmed Abi, da Abu Ali Ahmed, sai mama na Hajiya Aisha Ali Ahmed, da anti Sina Hajiya Aminatu Nana Takum, da anti uwa da anti Zainab, anti Lagos da Hajiya Maimuna Suleiman, da anti uwan Abakaleke, da Hajiya Asiya Ahmed Babanya, da Halima Baba Aleke a Takum. Sai kuma gaisuwan sallah zuwa ga Honorable Musa Nuhu mai kuɗi dan takarar majalisar unguwar Sunusi Constituency a Kaduna, da Honorable Musa ABG dan takarar Senator Kaduna Center, da kuma abokina Musa Mejo Garba Bayani, Hamza Santangi, Alhaji Mu'azu Santangi, da kuma mai girma Kumo Baisa Malam Nikiɗi, da kuma Dr. Awal Ɗanlami Fan Ango mai jiran gado Angon Zainab, da kuma Uncle Abu Madaga, da Uncle Sani Galadiman Guroje, da Uncle Raziu Guroje, da Uncle Hamisu Guroje, da kuma dan asibin Minista Baisa, da Muhammad Minista Baisa, da kuma dan Baisa Minista Baisa, da kuma Alhaji Bala Jambuze na Ramatu Sima, Salisu Alego, Shaban Sallau Takum, Munkayi Lamazaji Takum, da Alhaji Habibu Hafsi Takum, da kuma Alhaji dan asibin Chukga Takum, da Alhaji Yakubu Haruna Takum, da Malam Matazu Jinka ya fi ganinka a Kano. Malam Hassan na Ramatu Hassan na Morocco a kwanan Cantangi, da Suleiman Ibrahim Legend Roll a Kaduna, da Ibro Dan Baba, da Alhaji Baba Dan Jukun, da Alhaji Abdulwan Muhammad, da Alhaji Ibrahim Muhammad IBM, da kuma Malam Umar Nagudu a Kano. Sai kuma a ƙarshe gaisuwan sallah zuwa ga Alhaji Yusuf Cantangi, Alhaji Musa Ahmed Cantangi, Alhaji Dello Ahmed Cantangi, Alhaji Abu Cantangi, Alhaji Jamilu Cantangi, Alhaji Sa'idu Nadabu Cantangi, Alhaji Rubai na Dada Cantangi, da sauran jama'anmu, da kuma duk mutanenmu da suke Baisa Kurmi Local Government a Taraba, da mutanenmu da suke Takum Taraba, da sauran jama'a da suke Kaduna, da sauran jama'anmu baki ɗaya. Fatan kowa ya salla lafiya bi salama.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni ne Dr. Umar Alhaji Saleh, professor a nan Amurka. A birnin Kano ina gaida Hajiya Rabi da ɗanta Abdullahi, da Tijjani Hassan Darma, da Alhaji Garba Shaibu Kumbotso, da Dr. Bashir Galadanci, da Sarkin Kofar Kabuga Bello, da Hassan Suleiman Sarkin Ɗori Kofar Naisa, da Aliyu Darma, da Alhaji Dan Shehu, da abokina Isa Yano Kumalan makaranta, da Abdulkadir Muhammadu Kwabo Ogunmaja, da Kabiru Musa ya Kasai. Sannan kuma a Maiduguri ina gaida Alhaji Mustapha Joni, da Alhaji Muhammadu Alkali, da Abdulkadir Mahmud, da iyalin marigayi Abdullahi Betara, da iyalin marigayi Ibrahim Jajere Mayadi, da Hajara Ekure. A Port Harcourt ina gaida Isubu Kanina Isubu, da Ibrahim, da Unguwa, da Lima. Ina kuma gaida Ladan Ahmadu Kutumbe. Ina kuma gaida Alhaji da jama'arsa. Ina kuma gaida Gambo Barau, da iyayenmu Hajiya Gogo da Hajiya Gaji. Sannan kuma a Isa ina gaida Sarki Yaya, da dukkan jama'a gari, da kuma jama'ar gidan marigayi Wakili Umaru, da dukkan jama'a gari. A Leran Bauchi ina gaida idin Alhaji Fatoma, da matarsa Babiye, da dukkan jama'ar gari. Ina kuma gaida abokina na BTC Ibrahim Muhammad Guru, malam makaranta. A Zaria ina gaida dukkan jama'ar gidan babanmu marigayi Alhaji Maudu Sarkin Dawaki. A Yargaba ina gaida magaji da mahaifiyar Sahari. A Abuja ina gaida Alhaji Abba Aliyu, da kaninsa Ibrahim, da jama'a su gaba daya. Ina fata duka za su yi sallah lafiya. Assalamu alaikum. Ba jinja ba suwaga a gidan tasin garin mu, san kusan whiskey ko Lady Gaga. Haduwar gayin garin mu, motar su sa wakar su shaga, kaga sun keto da raga.
Da shaga shin nazo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, domin murnar wannan rana ta babbar sallah. Ai Allah ba ruwan shi,
ko suna so ko suna ki dole Bahaushe dai ya shana ai wasu
ba sa san kai ma sauraron sashen Hausa yara manyan gobe daga birnin Las Vegas jihar Nevada ba a bar su a baya ba albarkacin wannan rana su ma suna son su mika sakon gaisuwar su yara manyan gobe gare ku
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ce Aisha Sule na yaya daga Las Vegas, Nevada. Ina gaisuwar sallah ga hajiyan mazauna ga anti bilkin sharada da abun sharada da kuma hajiya Fati ga Muhammadin sharada. Ina kuma gaisuwar sallah ga anti Halima da Abba Habibu da Aisha Habibu. Ina mika gaisuwar sallah ga Abba mai kudi da matan shi. Ina kuma mika sallah ga anti Moda, ga anti Sadiya, ga anti Jamila, ga anti Hadiza, ga anti Hajiyanna, ga Aliyu da kuma ina mika gaisuwar sallah da anti Larai a Turai. Ina fata kun yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana. Assalamu alaikum.
To amin summa amin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Umar Sule ne yaya daga Las Vegas na bada ina gaisuwan sallah ga hajiyan mazauna da anti bilki da fatin sharada ina kuma gaisuwan anti Halima da Abba Habibu da Muhammad Habibu ina kuma gaisuwan Abba mai kudi da matan shi ina kuma gaisuwan sallah da anti Moda da anti Jamila anti Sadiya da anti Hadiza da kuma Hajja da kuma ina fatan kun yi sallah lafiya
to Allah ya maimaita mana ko
amin
assalamu alaikum sunana Hajjia Amina Ahmed daga nan Boston America ina mika gaisuwan sallah ta ga yayyina da kannina maza da mata a Jelle Zaria ina gaida innonina da kakannina a Dakace ina gaida kawayena su Faratu Ibrahim Bahara Hassan Sim Sa'adatu Ruqayya Hassana Mariya Hajiya Indo da Sahawa ina gaida matan yayyina da matan kannina duk a Zaria ina gaida Hajiya uwana da iyalinta a Kaduna ina gaida Hajiya Kande da iyalinta a Zaria tudun wadan Zaria ina gaida Alhaji Awol kofar ruwa da nashi iyalin a Kano ina gaida Hajiya Rakiya ita ma a Kano yayin Rakiya tare da iyalinta baki daya ina gaida mutanen Saminaka tare da fatan duk sun yi sallah lafiya ina gaida duk mutanen Kaduna da kawayena nan da muka jama'atu da wanda muka kofar gari ina gaishe su tare da fatan sun yi sallah lafiya ubangiji Allah ya maimaita mana
Amin summa amin.
Assalamu alaikum sunana Nafisa Ahmed daga Boston jihar Massachusetts. Da farko ina gaishe da yayana Alhaji Salisu Ahmed da iyalin shi a tudun wadan Zaria. Da yayana Professor Umar D. Ahmed a tukutukun Zaria da matar shi Hajiya Balaraba. Ina gaishe da mahaifiyana Gambo da kanina Ubale da Safiyanu da Ladidi duka ta anguwar karfe Zaria City. Ina gaishe da Aminena Zumai Wada Zushi Zaria da Hajiya Rakiya Hamid Kumasi Tukuntuku Zaria da Fati Sambo dan Magaji dukansu a Zaria. Ina fatan sun yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum mai magana Adamu Ibro amma an sani na da suna Bizo mazanni America ne muna nan Washington sana to kuma ina muku dubun gaisuwa da fatan alheri da murya America kuma na farko ina gaida maza kasa ta Niger da ni fito kuma Allah ya sa da mana ta dore kuma Allah ka da mana mai albarka au na biyu kuma ina gaida wana Alhaji Asmana Igiro amma wanda mutane sun kashi da ni suna kani ina gaida ya ta salamu cha ajigidi kasa filinge ina gaida kani na Haruna Igiro can a jigiri kasar Filinge sannan in komo Yamai ina gaida Hajiya Aisha mai daki na anan Yamai Rompai Bare ina gaida babban dana Kabiru da shi da matar shi Nana da iyansu ina gaida dana mai biye shi Nasar da shi da matan shi da iyansu kuma ina gaida iyata ta uku Madaliyatu da ita da mijinta da iyanta ina gaida iyata ta hudu Ummala da ita da mijinta da iyanta kuma ina gaida karamar iyata Rayyanatu da ita da mijinta kuma da kekiyarsu ina gaida kuma iyata Hafsu wadda aka sakkwato da ita da mijinta Musa da Salisu da Ma'arufa da Zainab sannan kuma ina gaida maza Aligidi duk gaba ɗaya ina gaida kuma maza mai talakiya gaba ɗaya ina gaida maza Goro ina gaida maza mai gizazza ina gaida maza Sabon Gari ta Kusa ina gaida maza Tiriba ina gaida maza Tarkasa ina gaida maza Bangir kuma ina gaida maza Daroji sannan kuma in komo Yamai ina gaida wana kuma Alhaji Abuba Hamza ina gaida wana kuma Bashir Karsani ina gaida kuma Haruna da Adde Alhaji Haruna Karsani nan Yamai ina gaida tsani na Muhammadu Sadu da annan Yamai ina gaida Alhaji Hussein Zandi da Haro Banda ina gaida Abdurrahman Bello da annan Yamai ina gaida Hakiku Suleiman da annan Yamai ina gaida Alhaji Addu mai takalmi nan bakin iskuwar daga annan Yamai ina gaida Sha'ibu danyaka da annan Yamai da shi da matar shi Jamila ina gaida tsanina kuma Alhaji Ma'azu da shi da matan shi da annan Yamai kuma ina gaida makwabtan da duk muke nan wannan unguwa to assalamu alaikum na gode kwarai fa sai ya anjima kenan mai magana Adamu Ibro amma an sani na da suna Jizo
Allah ya bani ina nan tare gurguzu ko da roka kai kaya ka basu eh babu shakka ga fatu zana fada kan masu shiga gonar ka Allah sun ce wai lokaci ne da hukata ta kusa
to sai kuma shirin mu na dare misalin 9 da rabi na dare agogon Najeriya za mu gabatar da kashi na uku kuma na karshe na gaishe-gaishen babbar sallah a halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake cewa sai anjima
ai Allah ba ruwan shi ko suna so ko suna haƙi dole Bahaushe dai ya shana ai wasu ba sa san ganin to wanda yace bai san ganin mu birbidin birjan bindin bira bukon bira buskon ruguba diddigar magariyar dura guba gobai in ji sabar mana cege 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 ai kaura ta kara 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 in kara in yi mata karan wadan gikiran rane in danna ta kulli ta bambarauta ga rauhan dau namijin giginya mai zulati ya ta tsala ta kubar sata tsakiyar suka sakin tsakanin su sabar ai dan ku wannan magana a bata wannan zagin sun kai ta bana budar ruwa ai sai kiyama eh wannan gaskiya ne dan a fita ko nayi zagi suna can kazuwa ta ishe su har mutun tara ma sun cin masa'i wallahi Allah ni magana gada gidan mu ce litinin in har na fara zana kai asabar sannan na huta Allah ya bani ina nan tare gurguzu ko da roka kai kaya ka basu eh babu shakka ga fatu zana fara
to masu aruda kuma haka ne muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana za mu dawo muku da wani sabon shirin idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya gazawa shafukan mu na internet wato voahouse.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Bonsa da ya hada shirin da ba da umarni sai kuma injiniyan mu Tom ni Hafsat dan mai tsoro ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC amma kada ku yi nisa ku dakaci shirin yau da gobe